لله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شيخ بدا تراتمنا للتافي من سنة الفضل الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم ربما الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحر القحطاني مولف لتافي حسن المسلم الله تعالى يجد أنشد رحمه يا فارم أنا معلم بياني أكون غاجية تمتون زي شيء لنا أيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي mun karanta guda 30 a cikin wannan karanta shi ana 30 da dai malai yake shiwa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yawaita masa salati sababu linai li rahmatillahi lahu wato sababi ne da yake sa wato ainihin mutun ya samu rahama ta ubangiji fala budda li musallimi rahmatin tanaluhu babu makawa me yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to rahamar ubangiji ta same shi saboda kana roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama to aljaza min jins al'amal tunda kana roƙa mishi to kuma me kai ma Allah ta'ala zai saukar da rahama zuwa gare ka mala yake cewa na gaba sababun li dawami mahabbati al'abd li rasul sallallahu alaihi wasallam sababi ne da yake dawamar da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyar bawa an gane lian al'abd kullama akthara min dhikri al mahbub wa istihdari fi qalbi domin duk lokacin da bawa yawaita ambaton abin da yake so ko da kuma kawo shi a zuciyar shi wa istihdari mahasinihi da kuma tuna alkhairansa istawla ala jami'i qalbihi to wannan masoyin sai ya zamo ya mamaye dukkan zuciyarka an gane wal masal al mashhur akwai karin magana sananne man ahabba shay'an akthara min dhikri duk wanda yake son abu yana yawaita ambatonsa an gane duk mai son abu to kullun zaka ji ambaton wannan abu yake dan haka duk wanda kaga yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana yawaita to ne ana yana nuna yanda soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam take amin a ransa gani a ransa dan haka nuna soyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai yi mishi salati amma ba soyayya bane kuma kamanta da yi masa wato ainihin salati na gaba as-salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam sababu li mahabbatihi lil abd wato yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati sababi ne da yake sa annabin ya so ba fa ina idza kana sababu li ziyadati mahabbati musalli alaihi lahu fa kadhalika hi sababu li mahabbati huwa lil musalli alaihi mala yace fa innaha yanda sha'anin yake idza kana sababan li ziyadati mahabbati al-musalli alayhi law idan ta kasance kari sababi ne na shi wanda yake son annabi in yayi ta masa salati san sai na karuwa a ran shi ko fa kadalika hiya sabab li mahabbati huwa lil musalli alayhi to shi ma sababi ne da yake son annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara son sa ga wanda yake ambatan shi ko a cikin mutane da za a ce maka ai wani kulli yana yawan ambatan ka da alkai sai ka ji kana son shi ya bambanta da wanda kuma ba ambatan ka kwata kwata ko ni ambace ka bari ambace ka da alkhairi ba mala yace sababun na gaba li hidayat al-abd wa hayat qalbi sababi ne na shiriyar bawa da kuma rayuwar zuciyar shi fa inna kullama akthara salati alayhi wasallam wa dhikruhu istawlat mahabbatuhu ala qalbi mala yace duk lokacin da bawa yayyawaita mutum yayyawaita yau annabi sallallahu alaihi wasallam salati da ambatan shi to wannan soyayya sai ta mamaye zuciyar bawa na gaba sababu li abd ismil musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sababi ne na abujruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sunan wanda yake masa salati duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda ya tabbata a hadisi mala'iku za su isar da salatin shurwana dan wani yayi maka salati kaga sunan ka yaje zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma daraja ne da falala da matsayi na gaba sababu li tathbitil qadam ala sirati wal jawazi alaihi sababi ne na tabbatuwar digadigai ko akan sirati da kuma ketara shi in kana yi wa tayi annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka samu abunda abun hawan da zaka ketare ne haka ketare sirati da Allah ya ce wa minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya haka in kai wa tayi annabi sallallahu alaihi wasallam salati to zaka je ka samu kai ka ketare shi as-salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam ada'u li aqalli al-qalil min haqqi ala al-'abd yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati ko to bayar da dan kadan ne cikin hakkokin da yake kan bawa na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da hakkoki akan mu mu so shi mu mishi da'a kada mu saba umarnin shi mu gaskata duk abin da ya wato ainihin bada labari mu kuma imani da shi to daga cikin mu masa salati wannan duk hakkoki ne kai wata yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati hakki ne nashi akan ka na gaba as-salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam mutadammina li dhikrillahi wa shukri wato yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati kunshe yake da ambaton Allah da gode mishi bawa kuma kullum ana so ya zama cikin ambaton Allah ko kuma ana so ya zama cikin godewa Allah to in kana yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati a daidai lokacin kana ambaton Allah ne kuma kana wato ainihin gode mishi kana gode mishi saboda kana yanzu duk wanda yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana godiya ma Allah ne aikace cewar Allah ka bani lokaci ka bani lafiya ka bani hankali ka bani kaza sakai yadda nake da wannan abin da ka bani shine ina yi wa Annabin ka salati kana daidai da wanda Allah ba shi lafiya ba shi kaza kuma kullun yana gidan casu ko kullun yana federal locus ko kullun an yi wata bukka kawai an kulle ta wuyi kawai ake dokawa a ciki da duk wata nau'in kwaya guri ya dau kauri kada sai me yake faruwa kamar ana hayakin aljanu shi su aljanin ne da ifritai a ciki ana ta dauke wuta baka daidai da shi haka wancan Allah ya ba shi lafiya da hankali amma bai amfani da shi ta yanda ya dace ba kai kuma Allah ya baka lafiya da hankali ka zauna kana me kana ambaton Allah kana gode ma Allah Allah kuma dama yace i'malu ala dauda shukra Allah ya baka lafiya hankali duk abin da Allah ya baka yi aiki shine godiya ma Allah din an gane ba wai ka zauna alhamdulillah masha Allah mun tashi a lafiyar mu kallo lafiyar ka kallo to me kai bacci dan nawaya kaza la yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mallaka ya kawo gaba doguwa mu tsaya a bakin ta da yake cewa as-salatu ala Annabi sallallahu alaihi wasallam min ad-du'a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'a addu'a kuma abu ne da musulunci yame ya kwadaitar akan ta sai ya kawo magana ta Ibn al-Qayyim doguwa insha Allah ta'ala sai mu tsaya akan ta ngane dan ka dai yana daga cikin addu'a yau Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanda muka fada in ka zauna yau Annabi sallallahu alaihi wasallam ko baka roki Allah ba sai Allah ya yi ma damuwa kuma sai ya biya maka bukatu kada ka ce Allah ka yi min damuwa Allah ga biya min bukatu kawai ka zauna kana yau Annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin Allah sai ya yi maka damuwa kuma ya biya maka bukatu dan ka kenan kun ga da mutum zai bada rayuwarsa kaf ayo Annabi sallallahu alaihi wasallam bai asara ba haka mutum ya rike ko da siga guda biyu ingantattu ya lazimce su wajen yau Annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa zurriyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa zurriyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam